shugaban kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa domin ba da shawara wajen magance matsalar cin hanci da rashawa a kasar, Professor Isa Sage, ya ce tun ba yau ba akwai yarjejeniya da ke tsakanin kasashen renon Ingila na Commonwealth na miƙa duk wani da ake nema a wata ƙasa na ƙungiyar domin fuskantar shari'a a wata ƙasa.
Process of extradition will start because the Attorney General would now have to establish before the court that the offense is an extraditable offense.
Yace da zarar an samu bukata na mika wani ko wata, babban lauyan gwamnati zai gabatar da wannan bukata ga wata babbar kotu domin tabbatar da cewa laifin da ake neman wanda ake zargin da aikatawa ya fada a hurumin laifukan da aka amince a mika mai laifi ga kasar da ta bukaci hakan. Ko a wannan mako ma sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gode wa kasashen Ingila da Switzerland dangane da goyon bayan da suke baiwa Najeriya na ganin cewa an dawo da haramta kudade da wasu 'yan siyasa da shugabanni na baya suka sace zuwa kasashen su, abinda kuma yace zai taimaka wa kasashen wajen inganta dangantaka tsakanin su. Bukatar neman mika Debre Alamisiade da ke zama tsohon gwamnan jihar Bayelsa kuma na hannun damar tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan ya zo ne a daidai lokacin da wata tsohuwar minista a ma'aikatar man fetur a zamanin gwamnatin Jonathan da Zaine Alison Maduke ke fuskantar bincike a kasar Ingila bisa zargin halatta kudaden haramun. Matsalar cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haramun dai na daya daga cikin matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa irin su Najeriya, abinda kuma ya sa kungiyoyin ECOWAS da na AU da Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suka tashi tsaye domin neman goyon bayan kungiyoyin fararen hula, kamar da Malam Lawali Tsayebu na wata kungiya mai zaman kanta a kasar Niger ya shaida mani a can baya a lokacin wani taro da kungiyar ECOWAS ta shirya akan hanyoyin bincike da hanyoyin da ake bi domin halatta kudaden haramun.
Fama da muke yi shine mu ga an tahar da arzikokinmu na kasashenmu cikin mutunci, kuma an tahar da wannan aiki na arziki cikin haske, an kauce ma rashawa da cin hanci.
Idan dai za a iya tunawa a zamanin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ne, tsohon gwamna Debre Alamisiya ya tsallake beli a kasar Ingila inda ake zargin sa da halatta kudaden haramun, inda ya dawo gida. Bayan dawowansa ne kuma 'yan majalisa suka tsige shi tare da nada Goodluck Ebele Jonathan wanda ke zama mataimakinsa a wancan lokaci a matsayin gwamna. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos, Nigeria.